Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com.
Day Dane,
hear that
word. Day Dane, Swamp B. Day Dane, word.
Day Dane, pick up on the open DJ, yes, we can get Day Dane. Take it like a hand, look a bash, no kaka. Day Dane, don't make all our batches like you market. Day Dane, check like a hand.
Maybe I'm forgotten to prove what I had his plans for us are for good, Babu Mugunta. My body quench your ray. Koda moon quanta. She yes and ni yes and ki. Yes and di kem bukatumu. Komu tuwa ake yimaka. Koka rasa kowa seka sani ubangiji. Shine meri kete kowa. Wahala kajesha. Ko asaba ta lake. Oh, find it age difficult. Kasa abin. Ko Julia ya Julia ma ba ya ma seka che ba ko shi ka sauri sauri haba don uwa kar kalai ko abinda ya fi ma alkeri je ka ba da bai ko mi shirin ubangiji kare ka dai dai ne sai ka sa yi ma ai rayuwa ma ba wasa ne
dai dai ne abinda ubangiji ya su yayi
dai dai ne
Mix and Master by KDS.